Kwamandan rundunar Safe Haven na Joe General Nicholas Ibe ya shaida haka a lokacin da ya ziyarci jihar Bauchi.
Satibin da wuce mun yi operation jajin Lamu da kuma jajin Toro. Binsu muna ta binsu ne, kundin suka shiga muna binsu, kuma muna ta karo patrols ɗin mu zuwa muna bi ta hanyoyi muna wajen kasuwan nan muna binsu. Wanda suka shigo muna binsu. Ya sa muka tambaya gwamnati zai iya ta muke mu da wasu motoci don mu kare aikin mu.
Mai ba da shawara a fannin tsaro wa gwamnan jihar Bauchi, General Yusuf Ladan retire, ya yi ƙarin haske game da batun yakar ƴan ɓata garin.
Ya shigo mana wannan waje saboda mu samu wannan haɗin kai ne mu tafatattaki wanda ke damun mu, wato barayin shanu, barayin mutane da shauransu.
Kenan zaka ce tunda aka fara wannan aiki na haɗin gwiwa tsakaninku da waɗannan na jihohin Bauchi, Kano da ma Kaduna, ya ana kwalle ana biyan kuɗin sabulu kuwa?
Kuma abinda mu muke samu daga wajen sojoji da 'yan sanda da shauran 'yan danga da 'yan vigilante, rapportin da muke samu tabbas ana samun nasara akan wannan abu. Daga can wajejen Kaduna State sun zo sun ajiye brigade guda a samu naka. Kano kuma ta wajejen Balgore sun aje, mu kuma ga namu daga Bura har zuwa Toro. To alhamdulillah abubuwan da muke gani tabbas kaga kullun sai an kawo wanda aka tama su ko wanda aka ji musu ciwo. To kwalliya tana biyan kudin.
A halin da ake ciki, shugaban kungiyar Danga Security a karamar hukumar Toro, Yusuf Abdullahi, ya ce sun yi nasarar ceto wasu mutane ciki har da mata daga hannun masu garkuwa da mutanen, suka kuma kama wasu.
Akwai mutane shida dai wanda dai mun kubutar da zuwa wajensu, kuma mutum da muka kama mun samu mutum guda 7.
An fafata kafin ku samu ku iya kama su?
Arga Allah, mun yi ɗauki ba da sosai ba, sosai mun jima sosai muna da fama da su. To arga Allah ya sa muka fi karfinsu, muka yi nasara a kansu.
Mun samu bayanin cewar sojoji ma sun shiga wannan daji kamar 'yan kwanakin baya, yaya batun yake?
Zahiri haka ne, sojoji sun ba da haɗin kai sosai, ya da mutanen mu ma mun haɗa an shiga an zaga dajin. To da yake gun ba dajin gaskiya, arga Allah ba gungu ne, akwai duwatsu da yawa, akwai kurame da yawa, ramuna da yawa haka. To arga Allah an zazzaga dai, akwai wanda ma ya zama na cewa an shiga sojojin ma da mutanen mu an samu an yi kudan mutum biyu wanda sun sako su sun gudu su barayi sun saki mutane biyu.
To takamaimai menene kuke bukata ko kuma wasu matsaloli kuke fuskanta?
Ni abin da nake faɗa a koshi na faɗa ina cewa mu wannan damuwanmu a cikin namu ne gabaki daya, kuma duk mutumin da yake iya zama na cewa shi ɗan Najeriya ne ya kamata ya yi kishin Najeriya gabaki. Wallahi mu 'yan ƙaramin hukumar Toro, ma'aikata namu na Danga Security, wallahi da ne kilarisin wannan mutanen ba fa sun fi ƙarfin mu ba ne. To amma muna roƙon gwamnati ta ba mu goyon baya kamar da ƙoƙarin damun arga Allah mai girma gwamna. Kwanan na kuma motocinmu da yake gyara ya sa mana sabon injina. To amma dai inda mu samu wayan interest namu gaskiya arga Allah da kuɗin mu muke zuwa mu nema mu siya. To in muka samu wannan goyon bayan aka samu aka kimike mu wannan, wallahi lokaci kaɗan da ne kilarisin wannan damuwan. Allah ya ta ni na yi wannan alƙawarin.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.